Alhamdulillah zan fara da misafin rawi ina za a tashi anyi ma'arifatu tabi'ina za a tashi bismillahir rahmanir rahim ma'arifatu tabi'ina sanin wanda suke tabi'ai me ya tabi'ai su ne wanda suka zo bayan sahabbai wanda wato yadda su sahabbai aka ce sharadi su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma tabi'ai sharadi su ga wanda suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa iyaka su da yawa wasu malaman suna cewa dangane da matsayin su zarar gani kadai ba wadatarwa sai da mu an samu karba cewa sun karba daga su sahabban tukuna sannan ne ka zan mutabi a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani matsayi da za a fadin tashi ba shi ta zarar ma a ce ka gan shi ka gama rabauta rabauta da ba irin ta a duniya to amma su sahabbai suna da nasu matsayin amma dai ba ka bar wannan ba to umide ba minhum al-muharram wa murru kull ashrati qaisin yu'lamu wal fuqa'u sab'atu al-akabir minhum wa kullu bil madadatin afradun sa'id bal waisu wa qila al-hasan wa qila al-hasan wa qila qaisu ayyuhum ibnu khalifatin khalaf am mi'atin ba'da 83 wa laysa fil asabi wal atba'i man ismuhu abu rahim ra'i wa hum dibaqu tabi'ai matsayi ne ko hawa ne tabi'ai hawa ne minhumul muharrab a cikin su akwai waɗanda sun riski kafin bayyana musulunci wato sun riski zamanin jahiliya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne barin sa ya bayyana amma kuma har annabi ya wafati ba su samu zuwa sun ganshi ba akwai irin waɗannan su ake kira muharramai kamar wato an yanke su su ba su samu ganin annabi ba sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ya sa matsayin su sai dai a ce tabi'ai ne koko an yanke su daga jahiliya sun su jahiliya amma Allah bai kaddara sun mutu akan abin da jahiliya ke kai ba sun musulunta fa mudir kullu ashrati sai kuma waɗanda sun riski kowane ɗaya daga cikin mutum goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna ya zama sun gaske sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali sayyidina abdurrahman bin auf sayyidina zubair sayyidina talha sayyidina sa'd sayyidina sa'id sayyidina abu ubaida duk waɗannan ake sun gaske su amma anan aisu ulama aisu kadai aka sani a wannan matsayin aisu shine kadai wanda malaman tarihi ke cewa duk mutum goma nan da annabi ya musu albishir da aljanna ba wanda bai gani ba amma wasu suka ce a shi din ma a cikin su akwai wanda bai gani ba wal fuqa'u sab'atu al-akabir minhum akwai wasu gaggan malamai da aka yi a Madina wanda ake kiran su fuqa'u sab'a manya minhum suna cikin su suna cikin tabi'ai dukkan kowanne daga cikin su tabi'ai tabi'i ne su wannan fuqa'u sab'atu din wanda azantan da yafi rinjaye su dinnan su ne wanda wani malami ya tara su a baitocinsa inda yake cewa ala kullu man la yaqtadi bi a'immatin fa qismatuhu riza anil haqqi ja'ira ko harija anil haqqi harija ko husum ubaidullahi urwatu qasim sayyidu abubakar sulaiman harija a cikin sa akwai ubaidullahi ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud ubaidullahi ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud shi kakansa utba ibn mas'ud ne dan uwan sayyidina abdullah ibn mas'ud ne kuma shi utba dinnan dan uwan shi abdullah ibn mas'ud ne ya haifi da sai sa waɗannan su sunan dan uwansa abdullahi to shi abdullahi ya haifi ubaidullahi wanda ubaidullahi dinnan yana daya daga cikin fuqa wa sab'atu na Madina fa zuwa ubaidullahi wato sayyidina ibn zubair dan sayyidina zubair kuma dan sayyida asma'u ya sayyidina abi bakr shi yasa shi urwatu jikan sayyidina abi bakr ne mahaifiyarsa sayyidina abi bakr ce kasim sai kasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq wala shi ma jikan sayyidina abu bakr ne shi to wajen mahaifinsa mahaifinsa shi ne dan sayyidina abu bakr siddiq sa'idu sai sa'id ibn husayb wato فضل رجل أسر سعيد أبو بكر سيكم أبو بكر من الحارث بن هشام سليمان سيكم سليمان يسار خارجة في خارجة بن زيد بن ثابت فأنا سوني فقاء السبعة أما تند يفكر في أفون سيكي دوكي أتكي إيه أتكي سالم بن عبد الله بن أمارة سالم بن عبد الله بن أمارة تو سودي وإنا من يمع لمين guda bakwai na Madina kusan a iya cewa akan fatawoyin su da fahimtar su masabar Imam Malik ta gino saboda Imam Malik ya karba ne daga almajiran su kamar irin sai Ibn Shahab az-Zuhri almajiru wa'annan fuqahu sab'atu din ne ko wato Yahya ya hal al-Thani to duk almajiran wannan ne wa kullu kowanne a cikin su ne ba za a ya zato ya rabautar da darajoji abin da lu sa'id dan samu sabani a cikin tabi'ai wanne ne yafi wasu suka ce ai wanda yake yafi kowa a cikin tabi'ai shine sa'id ibn al-musayyib malami babba wanda aka gama akan ilimin sa wasu suka ce sa'id din ibn jubair sa'id ibn jubair wanda shi kamar an riga kashe shi kafin ma sa'id ibn musayyib ya wafata tunda shi wajen jira ta 60 aka kashe shi sa'id ibn jubair wanda wato Ahmad ibn Hanbal yake cewa sanda aka kashe shi duk duniya ana bukatar ilimin sa sanda Hajjaj ya kashe shi duk duniya ana bukatar ilimin sa bal Uwaisu a wasu malaman suka ce ai a cikin sa tabi'ai ba kamar Uwaisu karani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da bayyana sa hamma kuma yake cewa da sanna Umar idan Ali in kun riske shi ku nema daga gare shi ya nema muku gafara to wakil al-Hasan wasu ce a cikin tabi'ai gaba daya ba kamar Hasan al-Basri wakil Qaisu wasu ce a Qaisu din da aka fada a sama wanda aka ce ya riske dukkan mutum goma nan da Annabi ya musu al-bishr da aljanna ahiru na karshen su a wafati ibnu halifata shine wato a ibnu halifa halaf wanda yake ya mutu an mi'atin ba'da 80 hijira ta da shekara 180 salaf da suka gabata wato sai wajen hijira ta 180 Allah ya karbi ransa to walis bil asabi wal atba'i man ismuhu abdurrahim gaba daya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su bincike sun bincika haka nan a cikin tabi'ai masu bincike sun bincika ba a samu mai suna abdurrahim ba an samu abdullahi da yawa a samu mazala a cikin tabi'ai an samu abdurrahmani an samu da dama amma abdurrahim shi ne iyaka binciken masu bincike ba su ga wani a cikin sahabbai da yake amsa wannan sunan ba ba su ga wani a cikin tabi'ai da yake amsa wannan sunan ba ra'i ka kula da wannan sai ta sha'awal wawati ta'dilan wa jarha bai shura ba malaman tarihi dai suna faɗa cewa duk a tabi'ai shi ne ya fi ƙarshe shi ne na ƙarshe a wafati yau ba shi ƙarshe a wafati kalamla a intabi na za a tashi